الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 25 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 4 ga watan 11 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya wani dan uwa ke cewa wato menene hukuncin mace da takan nemi cewa dole mijinta sai ya sake ta to a takaice na cewa mace ta nemi a sake ta wannan laifi ne wanda yake babba daga cikin manyan laifuka a takaice haramun ne in har babu wani laifi na zaune ko na tsaye mace ta nemi saki to wannan ta zo da babban laifi abinda ya zama wajibi a kanta kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dalilin da yake tabbatar da haramcin haka shine hadisin da yake cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi da sunani Ibn Majah haka al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa al-Musnad riwaya ta Thauban Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ayyu mamra'ati sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'asin faharamun alaiha ra'ihatul janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta nemi cewa mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi na zaune ko na tsaye manzon Allah ya ce to Allah ya haramta mata jin kanshin aljanna haramun ne gare ta ma'ana Allah ya haramta mata kanshin aljanna duk abin da zai haramta ma bawa aljanna a gobe kiyama to wannan yana nuna laifi ne wanda yake mai girma wanda tuba game da wannan laifi ya zama wajibi babu wani dalilin da ya kai na cewa ta nemi saki dan ita wata ilhayaniya ta samu tsakanin miji da mata haramun ne ta nemi cewa ya sake ta a lokacin da mace take iya neman saki ba ta yi laifi ba lokacin da wani haƙƙinta wanda yake na wajibi mijin ya tauye ba tare da cika mata wannan haƙƙi ma'ana ko babu ci babu sha ko babu sutura da abin da yake kama da haka to a wannan hali in ta nemi saki ba ta yi laifi ba abin da yake haƙƙinta na dole idan bai cika ba to a shine tana iya neman saki ko kuma misali ya yi budugun bulaguro an yi ya dawo ya ki dawowa to a irin wannan lokaci tana iya neman cewa a sake ta. Amma haka kawai don wata ilhayaniya da duk wani rashin zuttuwa daga ya samu nisakanni, to wannan ta aikata haramu. Sakamakon duk matar da ta nace akan haka ta mutu bata tuba ba, to Allah zai haramta mata jin kanshin aljanna. Kamar yadda anan yace ayyu mamra'ati sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'si, duk matar da ta nemi cewa mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi na zauna ko na tsaye, manzo Allah yace fa haramun 'alaiha ra'ihatul janna, jin kanshin aljanna Allah ya haramta mata. Haka a wani hadisi riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kamar yadda hadisin yana cikin sunanin Nasa'i da musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, al-muqtali'atu wal-muntazi'atu kunnal munafiqat, manzon Allah yace mata masu neman khulu'u da waɗanda suke masu neman rabuwa kawai kai tsaye ta ce in ka isa sakanni. Mai neman khulu'u ita ce za ta ce wai nawa ka biya sadaki na, ga sadakin ka ka ɗauka. Manzo Allah ya ce hunnal munafiqat, waɗannan mata su ne wato ainihin munafikai. Manzo Allah ya ce su ne munafikai. Kaga wannan sifa ko sifa ce mummuna na nuna girman wannan laifi na mace ta nemi khulu'u cewa wato wai ta rama ta maida masa sadakin ta, wai ta maida masa sadakin shi, wai ya fita daga cikin sha'anin ta ya sake ta, ko kuma in ka isa sakanni, manzo Allah yace waɗannan mata su ne munafikai. Shine yace al-muqtadi'at, mata masu neman khulu'u, masu neman rabuwa na cewa ga sadakin ka nawa ka biya, wal-muntazi'at da waɗanda suke masu neman kawai su a sake su, manzo Allah yace hunnal munafiqat, waɗannan mata su ne ainihin munafikai. To dan haka dai a takaice waɗannan dalilai suna tabbatar da haramcin mace ta nemi cewa a sake ta ba tare da wani laifi na zauna ko na tsaye. In har abu ya kai ya kawo na tauye mata wani haƙƙi nata wanda ya zama wajibi a kansa, to a irin wannan hali ba laifi tana iya neman saki. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul fada'il, wanda babi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa shine baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin kishin gide bayan mutum ya sallaci raka'atul fajr, mutum ya yi kishin gide akan haƙarƙarinsa na dama, ma'ana mutum ya ɗan kwanta akan haƙarƙarinsa na dama. Sawa'an mutum ya yi nafilfili a cikin dare ko bai yi ba, yin wannan kwanci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutum ya sallaci raka'atul fajr. Wannan kuma kar mu manta, kamar yadda bayani ya gabata, galibi ita raka'atul fajr manzon Allah yakan yi ta a gida sannan ya zo masallaci, don haka an so mutum ya yi ta a gida sannan ya zo masallaci, tare da cewa ya halatta mutum ya yi ta a masallaci. In har ka zo masallaci kafin ketowar alfijir, to za ka yi ta a masallaci. Amma in kana gida alfijir ya keto, aka yi kiran sallah na shigar lokaci, to abinda ake bukata ka tashi ka yi raka'atul fajr, domin ita ba a bukatar aidati. Kamar yadda hadisi ya gabata, ka ce kiran sallah akan kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, kamar yadda Aisha ta faɗa, ana gama kiran sallah kai tsaye manzon Allah zai kan tashi yayin raka'atul fajr. To dan haka in har ka yi ta a gida, to an so ka yi dan wannan kwanci, ko da minti biyu za ka yi a wannan kwanci, ka ba ka dai ba da wannan sunna. To shine malam yace sawa'un, sawa'an kana tahajjada bil-laili am la, malam yace ba bambanci, mutum yayi nafilfili a cikin dare ko bai yi ba, in dai yayi raka'atul fajr to an so mutum ya dan yi wannan kwanci. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallaci raka'atul fajr, tace manzon Allah yakan dan kwanta akan bangaren haƙarƙarinsa na dama. kaga kenan wannan a aikace kenan sunna ce fi'iliya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka kuma hadisi na gaba wanda shine na ƙarshe hadisin Ababan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum raka'atayil fajr falyaqtaji ala yamini manzon Allah yace idan ɗayan ku ya sallaci raka'atul fajr manzon Allah yace ya kwanta akan hakarƙarin sa na dama al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake ingantacce a takaice hadisin hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin kuma don haka mun yi fadakarwa kamar yadda wasu manyan malamai daga cikin magabata wato sun dan kuskure game da wannan hadisi wanda kowanne daga cikinsu ya wuce gona da iri shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa ya zurfafa kwarai game da wannan mas'ala domin shi ya tafi akan cewa yin wannan kwanci sharadi ne na ingancin sallar asuba duk wanda ya yi raka'atul fajr bai yi wannan kwanci ba bai yi da sallar asuba tunda me yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cai idza salla ahadukum raka'atayil fajr sai yace falyaqtaji ala yamini idan ɗayan ku ya sallaci raka'atul fajr to ya kwanta akan hakarƙarin sa na dama yace wannan umarni ne umarnin abin da yake tabbatarwa wajibci cewa wannan kwanci dole ne kuma ya kai shi ma matsayin cewa sharadi ne na ingancin sallar asuba to kaga anan misali yanzu mutumin da kwata-kwata ma bai yi raka'atul fajr a ce bai da sallar asuba kaga kenan ya zurfafa da yawa akan maida masa martani shi kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shi ma ya wuce gona da iri cewa wannan hadisi ne mawdu na cewa in ɗayan ku ya sallaci raka'atul fajr ya kwanta akan hakarƙarin sa na dama yace wannan hadisin ƙarya ne kirkira shi akai iya abinda ya tabbata daga manzon Allah aikin shi ne shi yana kwantawa amma na cewa in kun yi raka'atul fajr ku kwanta yace hadisin ƙarya ne to a takaice hadisin ba na ƙarya bane hadisi ne ingantacce iya abinda hadisin yake karantar da mu yin wannan kwanci sunna ne an gane ko mutun ya kwanta a hakarƙarin sa wanda yake na dama kenan bayan yayi raka'atul fajr kafin sallar asuba amma wannan fa yana kasancewa a gida a masallaci kowa ya zo yayi kwanci in a can baya kake sai ka dan kwanta amma ba ka zo cikin sahu wannan ya kwanta har ayi jiran liman zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an gane ko amma kar ka fahimci cewa wadan ka kwanta koda wannan kin laifi kai a ba laifi bane ba ka bada iya abin da yake sunna قال المصنف رحمه الله تعالى باب سنة الظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر رواه البخاري وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأنا عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sunnanta sallah ta nafila game da sallah ta azhar ma'ana ratiba kenan ta sallar azhar domin bayani ya gabata su waɗannan salloli ana kiran su ar-rawatib nafilfili ne waɗanda suke tafi tare da salloli na farilla wasu sukan kasance gabani wasu sukan kasancewa sai bayan an gama sallah to shine anan malam yayi babi na musamman wanda ke bayani game da sunna sallah ta nafila wadda aka sunnanta mana wato game da sallah az-zuhr kenan wadda take tare da sallar az-zuhr shine malam yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ابن عمر yake cewa na sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin sallah ta az-zuhr sai yace wa raka'ataini ba'daha kuma nayi raka'a biyu tare da shi wato bayan gama az-zuhr wannan hadisi ne muttafaqun alai iya abin da yake karantar da mu mustahabbancin yin nafila raka'a biyu kafin az-zuhr kuma in an gama az-zuhr mutum ya tashi yayi biyu yin haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin ar-rawatib nafilfili wanda aka so mu nace akan su a tsawon yini da dare wanda bayani ya gabata fa'idar na cewa akan salloli na nafilfili saboda domin da su ne ake ciki amma bawa abin da ya tawaye na farillar shi a ranar kiyama kamar yadda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farkon abin da ake bincika ma bawa game da ayyukansa a ranar kiyama manzo Allah ya ce ita ce sallah idan aka bincika aka samu sallah ta cika manzo Allah ya ce faqad aflaha wa anja wannan bawa ya ci nasara ya rabauta da aljanna sai manzon Allah ya ce idan ku aka bincika aka samu sallah bata cika ba manzon Allah ya ce faqad khaba wa khasira tabbas ya tabi ya halaka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mana Ubangiji ta'ala ya kan fada ga mala'ikunsa in an samu sallah ta bawa farilla ta tawaya Ubangiji ta'ala sai ya ce da mala'ikunsa ku diba ku bincika shin bawa na yana da salloli waɗanda suke na nafila domin a cike masa abin da ya tawaya manzo Allah ya ce idan aka bincika aka samu salloli na nafila to da su ake cike masa iya abin da ya tawaye na farilla manzo Allah ya ce haka su ma sauran ayyuka in ba su cika ba to da nafila ake cikewa to dan haka ita wannan tana daga cikin ar-rawatib kenan yin raka'a biyu kafin sallar az-zuhr kuma bayan an gama az-zuhr mutum ya tashi yayi biyu to haka hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla az-zuhr wato ya kasance baya barin raka'a hudu gabanin az-zuhr kaga wannan siga mi take nuna mana dawwama da nacewa yau da gobe tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin raka'a hudu wato gabanin az-zuhr wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wato shi ya rawaito shi dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa in ma mutun yayi hudu gabanin az-zuhr ko kuma mutun yayi biyu kenan kai hudu gabanin azhar ko kuma gabanin azhar kai biyu kamar yanda anan ita Aisha ta rawaito mana cewa gabanin azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a hudu yake to haka hadisin ummu habiba Allah ya karramata yadda kamar yanda hadisin ya gabata hadisin na cikin sahihu muslim ummu habiba Allah ya dade ita take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare to Allah zai gina masa Allah yayi alƙawarin gina masa gida na musamman a aljanna a cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi sai aka samu dadi sai yake cewa arba'an qabla adh-dhuhr raka'a hudu gabanin azhar wa raka'atayn ba'daha da raka'a biyu bayan azhar in an hada ya zama nawa 6 kenan wa raka'atayn ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan magriba wa raka'atayn ba'da al-isha in an hada ya zama 10 sai tace wa raka'atayn sai yace wa raka'atayn qabla as-subhi da raka'a biyu gabanin asuba kenan a takaice shi ma hadisin ummu habiba Allah ya kara masa yadda Allah ya kara mata yadda gabanin azhar huda ake kamar yanda yake cikin wannan riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda to amma shi iya abinda Ibn Umar ya rawaito gabanin azhar cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai wannan sunna ce ta kididdugu kenan in ma kai biyu gabanin azhar ko kai hudu to haka hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sallaci raka'a hudu gabanin azhar tace fi baiti a cikin daki na manzo Allah yakan yi raka'a hudu kafin azhar tace kuma ya khuruju fa yusalli bin nas sannan sai ya fito yayin sallah da mutane kuma ya dukul sannan kuma sai ya dawo gida fa yusalli raka'atayn tace in ya dawo gida kuma sai ya yi raka'a biyu kaga gabanin azhar yayi hudu da yayi hudu ya fita masallaci ya sallaci sallah azhar da jama'a bayan an gama kuma ya dawo gida tace kuma ya yi raka'a biyu tace wa kana yusalli bin nas al-maghrib kuma ya kasance yakan sallaci maghriba da jama'a thumma yadkhul in an gama sallah ta magriba tace sai ya dawo gida fa yusalli raka'atayn sai ya raka'a biyu a nan gida wa yusalli bin nas al-isha sannan kuma sai ya fita ya sallaci sallar isha da jama'a wa yadkhul baiti tace in an gama isha sai ya dawo gida fa yusalli raka'atayn kuma sai ya biyu a gida al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin nacewa akan waɗannan nafilfili da ake kiransu ar-rawatib yau da gobe kamar yanda ana Aisha Allah ya kara mata yadda ta zo da sigar da take nuna dawwama da yawaitawa da nacewa yau da gobe cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an wanda kamar yanda malamai suke cewa sigatul mudari ba'ad lafazati kana tadullu ala al-kathrati wal mudawama duk lokacin da aka samu siga ta mudare ta zo bayan lafazin kana to wannan yana nuna yawaitawa da dawwama da nacewa akan aiki dan haka wannan a takeice yana nuna mana nacewa akan irin wannan nafilfili sannan bugu da kari wannan hadisi yana nuna mana ita waɗannan salloli da ake kiransu ar-rawati yin su a gida shi yafi dacewa akan yin su a masallaci in har so samu ne mutum ya yi su a gida shine yafi dacewa kamar yanda hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afdalus salati almar'i fi baitihi afdalus salati almar'i fi baitihi illa almaktuba fiyayyar sallah ta mutum manzo Allah yace ita ce sallah a gida sai dai sallah ta farilla dan haka duk wata sallah ta nafila yinta a gida to yafi kai ta a masallaci kamar yanda wannan raka'a hudu da ake yi gabanin azhar Aisha ce ta yi a cikin gida yake in ya fita an yi azhar in ya dawo gida kuma hannu sai ya yi biyu a nan cikin ɗakin ta biyu na bayan magariba a gida yake, biyu na bayan isha a gida yake. Kenan anan yin su a gida shine yafi dacewa. Allahumma sai dai in wani uzuri ya gitta maka wanda ba zai maida ka gida, to ba laifi kana iya yin su a masallaci. Yin su a masallaci halak ne, amma abinda aka fi so mutum ya yi su a gida. Dan haka a takaice shi ma wannan hadisi kenan yana nuna mana yin raka'a hudu gabanin az-zuhr, biyu bayan az-zuhr. An gane ko sabani ga wancan hadisi na Ibnu Umar, biyu gabanin az-zuhr, biyu bayan az-zuhr. Kenan wannan mutum yakan iya cancanzawa yau da gobe. Gabanin az-zuhr kai hudu, bayan az-zuhr kai biyu. Wata rana gabanin az-zuhr kai biyu, bayan az-zuhr kai biyu. Amma in akan wannan 12 ne zaka kiyaye, wanda sakamakon duk wanda ya kiyaye wannan 12 cewa Allah zai gina masa gida a aljanna, to gabanin az-zuhr hudu zaka yi. Dan in ba hudu ba kai gabanin az-zuhr, to wannan 12 ba ta samuwa. Kenan dole sai kai hudu gabanin az-zuhr, biyu bayan az-zuhr, biyu bayan magariba, biyu bayan isha, biyu kuma gabanin sallar asuba, sune raka'atul fajr. Sannan hadisi na gaba, hadisin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, take fada take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha haramahu Allah 'alan-nar. Wato duk mutumin da yana ci akan yin raka'a hudu gabanin az-zuhr da yin hudu bayan gama az-zuhr, to Allah zai haramta ma wuta cin naman shi a ranar kiyama. Ma'ana Allah ya haramta ma wuta cin naman sa. Duk mutumin da yana ci akan yin raka'a hudu gabanin az-zuhr, hudu bayan az-zuhr, to wannan ita ma zaune take da gindin kanta kenan. Kai hudu gabanin az-zuhr, hudu bayan az-zuhr, to duk mutumin da yana ci akan yin haka, to Allah zai haramta ma wuta cin naman shi a ranar kiyama. Kenan abinda muke so mu gane, ita wannan hudu gabanin az-zuhr, hudu bayan az-zuhr ba ta daga cikin waccan 12. Amma in kai wannan hudu ta bayan az-zuhr, ta gabanin az-zuhr, to zaka iya zawwa da wannan hudu ta bayan az-zuhr domin ka fa'idanci abinda yake karkashin wannan hadisi, shine Allah ya sanya shamaki da garkuwa tsakaninka da wutar jahannama. Dan haka wannan hadisi yana karantar da mu cewa nacewa akan yin nafilfili, to wannan yana daga cikin abin da ke tsiratar da bawa game da gidan wuta a ranar kiyama. Tunda cewa duk wanda ya sallaci raka'a hudu gabanin az-zuhr, hudu bayan az-zuhr, Allah zai haramta ma wuta cin naman shi a ranar kiyama. Dan haka kuma waɗannan nafilfili da ake kiran su ar-rawatib, abin da muke so mu gane, so ake mutum ya nace yau da gobe, ba ka fara ba ka watsar, saboda aikin da Allah ya fi so aikin da bawa ya dawwama akan shi yau da gobe. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana cewa mafi soyuwar ayyuka abun Allah shine aikin da bawa ya dawwama akan shi ko mun kankantar shi. Kenan in har baka iya kiyaye waɗannan 12 ba, to wannan hudu gabanin az-zuhr, hudu bayan az-zuhr, kana ce akan su yau da gobe. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ibn Sa'ib Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula ash-shamsu qabla adh-dhuhr. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci nafila raka'a hudu bayan rana ta gushe kafin az-zuhr, bayan rana ta gushe. Shi kuma kasancewar lokacin az-zuhr na shiga a sababin gushewar rana, wanda a irin wannan lokaci da muke ciki a yanzu 12 da minti 8 lokacin az-zuhr ya shiga, 12 da minti 8 lokacin az-zuhr ya shiga, daga zaran ka diba inuwa ta sauka. Da haka kenan da ake kaita 12 da rabi ko ɗaya saura goma ko karfe ɗaya, wannan an ma jinkirta ne a 12 da minti 10 lokacin az-zuhr yayi, a irin lokaci wanda yake na sanyi. Lokacin zafi ne takan kai 12 da rabi, har ma takan dura akan haka. Dan haka shi wannan yana nuna mana cewa bayan rana ta gushe kenan lokacin az-zuhr ya shiga, kafin sallar az-zuhr wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi nafila raka'a hudu. Aka tambaye shi game da sababin yin wannan nafila raka'a hudu da yake yi gabanin sallah ta azhar, wa qala sai yace innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus samai. Manzon Allah yace wannan lokaci ne wanda ake bude kofofin sama. Manzon Allah yace fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Manzo Allah ya ce ina ƙauna, ina fata, ina son wani aiki na garinawa wato ya ɗaukaka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin ya faɗa ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kalimomi waɗanda suke gaɗaɗa tsarkakakku zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suke ɗaukaka. Duk wani aiki na alkhairi da muke aikatawa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan ɗaukaka wannan aiki zuwa gare shi. Aikin yakan hauhawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin raka'a hudu bayan rana ta gushe kafin ya sallaci azhar. Aka tambaye shi sababin abin da yasa yake wannan nafila, sai yake cewa innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama, domin wannan lokaci ne wanda ake bude kofofin sama. Manzo Allah yace fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih, dan haka ina son wani aiki na wani gari manzo Allah yace ya daukaka zuwa ga Ubangiji na. To wannan yana nuna mana a duk lokacin da imani ya samu gunzama a cikin zuciyar bawa, to ayyukansa na alkhairi za su daɗe. Dan haka a wannan lokaci fa bude kofofin nan da ake su ne sababin abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan nafila. Kuma irin wannan lokaci kuma lokaci ne wanda yake na samun karkuwar addu'a. Me yasa? Saboda an bude kofofin sama. Bayan gushewar rana akan bude kofofin sama, don haka ana buƙatar mutum ya nace akan ayyuka na alkhairi, musamman salloli waɗanda suke na nafila da addu'a a irin wannan lokaci. Don haka a takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana wato yin raka'a hudu wato gabanin sallah ta azhar, kenan hudu gabanin azhar. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr sallahunna ba'daha. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in har bai samu ba damar yin waɗannan raka'a hudu gabanin sallah azhar, wani uzuri ya gitta masa, to sallahunna ba'daha, bayan an gama azhar din manzon Allah yakan tashi ya ramu wannan raka'a hudu. Wanda a takaice wannan hadisi yana nuna mana ka zo masallaci a kurarren lokaci, an lokacin azhar yayi baka samu ba damar yin wannan raka'a hudu, to in an gama azhar sai ka tashi kai, amma kafin ka ramu wannan hudun sai kai biyu waɗanda ake yi bayan azhar din. In kai wannan biyu da ake yi bayan azhar, sannan sai ka ramo hudun da suka kuce maka gabanin azhar. Kenan wannan yana nuna mana wato shine mustahabbancin kenan rama waɗannan nafilfili da ake kiransu ar-rawatib. In wani uzuri ya gitta ma mutum bai samu ba yayi, to yakan iya ramo su. Kenan idan baka samu ba gabanin azhar kai, to bayan azhar kana iya ramo su, amma kafin ka ramu su sai kai wanda ake yi bayan azhar din. Shine anan tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr, ya kasance in har bai samu ba yin wannan nafila raka'a hudu gabanin azhar, tace sallahunna ba'daha, bayan an gama azhar din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yakan ramu su. To haka in baka samu ba yin wannan biyu na bayan magariba kenan, bayan isha, bayan an gama sallar isha kai na bayan isha, sannan su ma kana iya ramu su. Babu sunnati al-asr. Ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yusalli qabla al-asr arba'a rak'at يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح وأتوانا بابيني واندكي بياني غمدا سنة ودتكي راتبا غمدا صلاة العصر كما رياندكي نم حدثن da suka wuce abin da ya shafi sallar azhar to nan kuma abin da ya shafi sallar la'asar nafilin da suke tare da ita shine anan mallan yazo da hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda ke fada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli qabla al-asri arba'a raka'at wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance gabanin sallar ta la'asar manzo Allah yakan yi nafila raka'a hudu يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين واتو مزا الله صلى الله عليه وسلم يكربي سكانوس واتو دا ين سلما غملائكو ودن دا سكي أبابا كسنتر واغا فادر أبنجي دا ودن دا سكي بن hanyoyinsu kenan game da aikata ayyuka na ƙurai na musulmi da mu'minai me yake nihi da sallama ga mala'iku ba yana nihi salam cewa daga sallah shine yin tahiyya domin a cikin tahiyya me muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan sallama da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzo Allah yace ta hada dukkan wani salihin bawa wanda yake cikin saman bakwai da wanda yake cikin kasa dukkan mala'ikun da suke cikin samai da halittun da suke cikin kasai wadanda suke mu'minai to wannan addu'a da kai ta hada da su dan haka ita wannan raka'a hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi gabanin sallah ta la'asar idan aka yi raka'a biyu sai ya zauna yayi tahiyya idan yayi tahiyya ba tare da sallama ba kuma sai ya tashi ya zo da biyu kenan baya rabi tsakanin su shine yafsilu bainahunna bitaslim shine yakan zauna yayi tahiyya shine rabewar amma ba sallama ba amma su wadancan raka'a hudu da ake yi gabanin azhar an gane ko su wannan aka rabi tsakanin su da sallama da raka'a hudu da ake yi bayan azhar in kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce amma ita wannan hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi gabanin sallah ta la'asar baya yin sallama idan yayi raka'a biyu yakan zauna yayi tahiyya shine anan aliyu yace yafsilu bainahunna bitaslimi alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin kenan yakan rabe tsakanin su shine da yin tahiyya in yayi tahiyya ba tare da sallama ba sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi kuma ya ci kuri kamar yanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito daga Ishaq ibn Ibrahim yake cewa wa ma'ana annahu yafsilu bainahunna bitaslim sai ya ce ya ani tashahhud Ishaq ibn Ibrahim yace ma'anar cewa yana rabe tsakanin su da sallama yace abinda ake nihi da sallama anan shine at-tashahhud shine yin tahiyya kenan yakan yi tahiyya ba tare da salam cewa ba dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana kenan sunna ce mustahabba yin raka'a hudu gabanin sallah ta la'asar kenan kuma mutun ya zo da ita da wannan kaifiya kai biyu ba tare da sallama ba sai ka tashi kuma ka zo da biyu a ƙarshe sai ka salamce sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'an manzo Allah yace Allah ya jikan mutumin da ya sallaci raka'a hudu gabanin sallah ta la'asar manzo Allah yace Allah ka lullube shi da rahmar ka da jinkanka duk mutumin da yayi nafila raka'a hudu gabanin la'asar manzo Allah ya masa wannan addu'a in ma ya zamanto jumla ce khabariya cewa Allah ya yi rahama ga duk mutumin da ya sallaci raka'a hudu gabanin sallah ta la'asar ko kuma jumla ce khabariya bi ma'ana insha'iyya addu'a ce manzon Allah yake mana cewa Allah ya jikan mutumin da ya sallaci raka'a hudu wato gabanin sallah ta la'asar a takaice wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi suka rawaito yana nuna mana mustahabbancin yin raka'a hudu gabanin sallah ta asar kenan kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce ko kuma ka zo da hudun a dunkule kamar yanda wancan hadisi na Aliyu Allah ya kara masa yadda ya karantar da mu in kai a waccan kaifiya to wannan addu'a ta hada ka na cewa Allah ya ji kan mutumin da yi raka'a hudu gabanin sallah ta asar ko kuma kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kuma wannan hadisi yana nuna mana na cewa akan irin waɗannan nafilfili sababi ne na samun rahama ta Ubangiji subhanahu wataala tunda addu'a ce ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa Allah ya ji kan mutumin da yayi sallaci raka'a hudu gabanin sallatul asr sannan hadisi na gaba hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla al-asr raka'atayni wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sallaci raka'a biyu gabanin sallatul asr ma'ana kafin yayi al-asr yakan yi nafila raka'a biyu al-Imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce illa kasancewar shi wannan hadisi hadisi ne shaz saboda ya saba ma wancan hadisi wancan hadisi na farko shine hadisi wanda yake al-mahfuz na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin la'asar yakan yi raka'a hudu in yayi biyu yakan zauna yayi tahiyya ba tare da sallama ba sai ya tashi ya kawo biyu a ƙarshen ta hudun sannan ya zauna yayi tahiyya ya salamci wannan shine hadisi mahfuz dan haka wannan hadisi ne wanda yake shaz hukuncin hadisi shaz ko da'ifi ne dan haka wannan bai tabbata ba na yin raka'a biyu gabanin sallatul asr kenan gabanin la'asar in zaka yi hudu zaka yi kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce ko kuma kai wancan hudun a dunkule in kai biyu ka zauna kai tahiyya sannan ka tashi ka kawo biyu a ƙarshen ta hudun kenan ka zauna kai tahiyya ka salamce babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha taqaddama fi hadhihi al-abwab hadith ibn umar wa hadith aisha radhiyallahu anhuma wa huma sahihan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli ba'da al-maghribi rak'atayn wa ana abdullah ibn mughaffal radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري عند المغرب رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم وتوانا بابيني وندكي بياني جمد السنة راتبا ودكي كسنشيوا باين magariba kuma da gabaninta ita ma magariba kenan gabaninta akwai haka kuma bayan an gama magariba akwai shine ma ne yake cewa hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Aisha sun gabata hadisin Ibnu Umar da yake cewa na sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan magariba da yace nayi raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin az-zuhr biyu nayi tare da shi bayan az-zuhr sai yace kuma nayi biyu tare da shi bayan magarba nayi biyu tare da shi, bayan isha nayi biyu tare da shi gabanin sallar asuba. Hadisin da ya gabata kenan ya rawaito mana raka'o'i 10 da ya kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin Aisha wanda ya gabata take cewa yakan fita ya sallaci magarba tare da jama'a, in an gama tace sai ya dawo gida kuma sai ya nafila raka'a biyu. Shima wannan hadisi ya gabata mallan yace wa huma sahihani, dukkan su hadisai ne ingantattu. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli ba'da al-maghribi raka'atayn, bayan magriba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan sallaci raka'a biyu. Sannan sai yazo da hadisin Abdullahi ibn Mukaffal, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yake cewa sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sai da manzon Allah ya maimaita su uku, cai ku yi sallah gabanin magarba, ku yi sallah gabanin magarba, ku yi sallah gabanin magarba, ma'ana ku yi nafila kafin ku sallaci sallah ta magarba, sai da manzon Allah ya maimaita su uku. A karo na uku sai yace liman sha'a ga wanda yaso, domin ya sarrafa mana wannan umarni daga wajibci zuwa mustahabbanci, wanda asali idan umarni ya zo daga wanda yake na sama da kai, to abinda yake fa'idantarwa wajibci. Duk wanda ya fika idan ya ce wani ika za, to wannan yana nuna cewa dole ne kai wannan abu. Kamar lokacin da misali mahaifi ko mahaifiya suka ce wani ika za, to wannan yana tabbatar da wajibcin haka. Me yasa? Saboda su suke sama da kai. Dan haka a duk lokacin da umarni ya zo daga Allah ko manzon shi, idan Allah ya ce ku yi kaza ko manzon shi ya ce ku yi kaza, to kai tsaye abinda za a fa'idanta a fahimta a ƙarƙashin wannan umarni cewa dole ne, sai an samu alamar da ta juyar da shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. Kaga anan da yace sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, ku yi nafila gabanin magriba, sai da manzon Allah ya maimaita su. Ana uku sai yace liman sha'a ga wanda yaso, kaga da yace ga wanda yaso kenan wannan gaba ta sarrafa wancan umarni daga wajibci kenan ya koma mustahabi ga wanda yaso. Haka cikon hadisin sai yace karahiyata an yattakhizaha an-nasu sunna, manzo Allah ya faɗa ya ce liman sha'a dan kar mutane su maida abin cewa hanya ce wanda take mai dawwama yau da gobe, a kullun kafin kai magariba ka ce sai kai nafila raka'a biyu ko da za a jinkirtar da magariba. Dan haka yace liman sha'a ga wanda yaso, dan kar mutane su maida al'amarin ya zamanto hanya wanda take mai dawwama yau da gobe. In har an yi lokacin magariba yayi, an yi kiran sallah kafin limami ya zo, to anan sai ku yi kokari ku yi nafila raka'a biyu. An gane ku? Amma ba limami ya zo ba a ce a dole sai ya jinkirta sai an yi wannan nafila, wannan sabanin sunna ne. Me yasa? Saboda ita magariba an so a yi ta kai tsaye da zaran an tabbata cewa rana ta fada. Amma in limami bai iso ba, misali ko kuma ya zo shi ma ya shagala da yin nafila, to a lokacin nan sai ku tashi ku yi nafila raka'a biyu. Yin wannan nafila sunna ce wanda take ratiba gabanin magariba kenan in har da dan lokaci. Saboda shi tsakanin kiran sallah da tada ikama akan dan sa lokaci takaitacce domin a ba mutane damar zawwa. Kai lada ne da kai kiran sallah ka sanar da mutane cewa lokaci yayi, kuma ka kirawo su ne cewa su zo a hada a yi sallah kenan. Dan haka akan sa wasu ƴan mintuna takaitattu kenan. A irin wannan ƴan mintuna da aka sa takaitattu, to anan ana buƙatar a tashi a yi wannan nafila a kaɗan a yi raka'a biyu. Shi ne ya ce sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Shi ne sai a karo na uku sai ya ce liman sha'a ga wanda ya so, ga wanda ya so, don kar mutane su maida abin hanya ce ta dawwama yau da gobe, a kullum a ce sai an yi raka'a biyu kafin a yi magariba. Don haka shi ma wannan hadisi yana nuna mana gabanin magariba akwai sunna ratiba, shi ne yin raka'a biyu. Sannan sai dai ita wannan raka'a biyu ta gabanin magariba bata kai ba matsayin raka'a biyu da ake yi bayan magariba. An gane ko? Bata kai matsayinta ba, saboda su kansu ar-rawatib din wasu sun fi wasu ne. Kaga ai kamar yadda bayani ya gabata, raka'atul fajr tafi kowace muhimmanci, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana cikin bulaguro baya bazanta, kuma ya nuna mana cewa ya fi santa akan duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa laqad ra'aytu kibara ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yabtadiruna sawariya inda al-maghrib yace tabbas naga manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ga rigayen gimshikan masallaci a lokacin sallah ta magriba in an yi kiran sallah ta magriba kafin manzon Allah ya fito a tada sallah to kai tsaye suna rigayen gimshikan masallaci kowa so yake yaje kusa da gimshikin masallaci domin ya zame masa sutura an gane ko kamar misali wannan gimshiki to idan aka yi kiran sallah ta magriba kafin a tada sallah ta magriba to suna rigayen juna kowa so yake ya kusanci gimshiki ya zame masa sutura domin ya yi wannan sallah ta nafila wanda wannan yana nuna mana cewa in za ka yi nafila to ka yi kokari wani abu ya zame maka sutura in kana kusa da bangon masallaci na alƙibla to ka matso in akwai wani a zaune sai ka matso kusan shi sai ya zame maka shine sutura tsakaninka da masu wucewa in akwai wani gimshiki na masallaci sai ka kusance shi ya zamanto shine sutura tsakaninka da masu wucewa dan haka misali an salamce daga sallah kana ci ko abin da ya rage maka ko kana sallah ta nafila to kana nan baya sai ka tako ka yi gaba ka zo ka iso nan wannan ya zame maka shine kenan bangon masallaci ya zame maka shine sutura kenan game da waɗanda suke masu wucewa in har akwai wasu a zaune sai ka matso waɗanda suke zaune sai su zamanto su ne sutura tsakaninka da masu wucewa to shine anan yace wato naga manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya lafazin as-sawariya jam'i ne na sariya in aka ce sariya shine gimshiki gimshikan masallaci yace naga suna rigayen kusantar gimshikai inda al-maghrib a lokacin sallah ta magriba kowa so yake kusanci wannan gimshiki domin ya zame masa sutura wannan yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kwadayi akan dabbaka wannan umarni da manzon Allah ya musu na cewa sallu qabla al-maghrib ku yi sallah gabanin magriba dan haka da zaran an yi kiran sallah suke rigaye kenan domin su tashi su yi wannan nafila sannan haka hadisi na gaba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nusalli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama raka'ataini ba'da ghurubi shamsi qabla al-maghrib yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan sallaci raka'a biyu bayan fadawar rana kafin sallah ta magriba bayan rana ta fada kafin mu sallaci sallar magriba yace mukan yi raka'a biyu faƙila sai aka faɗa ga Anas aka ce akana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallahuma shin wannan raka'a biyu da kuke yi gabanin magriba manzon Allah ya sallace su kala sai yace kana ya rana nusallihima yace yana ganin mu dai mu muna yi falam ya amurna bai ce ba mu yi walam yanhana kuma bai hane mu ba kaga kenan shi Anas Allah ya kara masa yadda wancan hadisi na Abdullahi ibn Mughaffal bai cin masa ba inda ya cin masa ba zai ce ba falam ya amurna bai ce ba mu yi inda shi wancan hadisi ne yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ku yi sallah gabanin magriba ku yi sallah gabanin magriba amma shi anan Anas hadisi da ya gabata cewa yayi manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu in aka yi kiran sallah ta magriba to sukan yi rigayen kusantar gimshikan masallaci domin su yi nafila kafin a sallaci magriba kuma a wannan hadisi sai yace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fadawar rana kafin sallah ta magriba mukan tashi mu yi raka'a aka ce masa shin manzon Allah ya yi su sai ya ce mu dai ya gan mu muna yi amma bai ce ba mu yi kuma bai hane mu ba wanda irin wannan sunna ana kiranta sunna ta taririya tabbatarwa kenan abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da yayi musu ba to tamkar ya ce a ci gaba da yi saboda baya ganin aikin asha abinda ya saba ma shari'a manzon Allah baya gani ya kyale inda baya dacewa a yi da manzon Allah ya hane su ya ga suna yi amma bai ce ba su yi kuma bai ce ba su daina amma a wancan hadisi na Abdullahi ibn Mughaffal manzon Allah ya ce ku yi sallah gabanin magriba ku yi nafila gabanin magriba kenan ya ce ayi, amma shi wannan hadisi bai cimma Anas ba, Allah ya kara masa yadda, inda hadisin ya cin masa ba zai ce ba falam ya amurna, ai manzon Allah bai umarce mu ba, walam yanhana kuma bai hane mu ba. Don haka dai a takaice, wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin yin raka'a biyu gabanin sallah ta magariba. Sannan hadisi na gaba, hadisin Anas Allah ya kara masa yadda, yake cewa kunna bil madina, mun kasance a birnin Madina. Fa idza adzana al muadhdhin li salati al maghrib, idan ladani yayi kiran sallah ta magariba, ibtadaru sawariya, wato jama'a sukan yi rigayen gimshikan masallaci, faraka'u raka'atayn sai su yi raka'a biyu. Ana sai ce hatta innar rajul al ghariba, yace kai har ya kai mutum wanda yake bako, idan ya zo la yadkhulu al masjida, in ya shiga masallaci, fa yahsibu ko fa yahsabu anna salata qad sulliyat, sai ya zatan cewa tuntuni ma ashe an yi magariba an gama. Min kasrati man yusallihi ma, saboda yawan jama'a waɗanda suke yin wannan nafila gabanin magariba. Bako in ya shigo masallacin sai ya zatan cewa tuntuni an sallaci magariba, nafilfili ne suke, wasu suna ciko abin da ya rage musu saboda yawan masu yin wannan nafila. Kaga wannan yana nuna mana yanda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kokarin rayar da sunna. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta, to ba sa sakaki, ba sa wasa, kowa fama yake ya dabbaka wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta. Shine anan yace hatta innar rajul al ghariba, yace haddir mutum wanda yake bako, la yadkhulu al masjida, yakan shiga masallaci, fa ya hasibu anna salata qad sulliyat, sai ya zatan cewa tuntuni ma ashe magaribar har an yi. Min kasrati man yusallihi ma, saboda yawan jama'a waɗanda suke sallatar wannan nafila raka'a biyu gabanin magariba. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, don haka shi ma yana nuna mana mustahabbancin yin wannan nafila raka'a biyu gabanin magariba. Babu sunnati li isha'i ba'daha wa qablaha, fihi hadithu ibn Umar nisabi, fihi hadithu ibn Umar as-sabiq, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama raka'ataini ba'da li isha, wa hadithu abdillah ibn Mughaffal bayna kulli adhanaini salah, muttafaqun alayhi kama sabaq. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato nafila wadda take tare da sallar isha gabaninta kuma da bayanta. Ita ma isha kenan, akwai yin nafila gabaninta kuma akwai yin nafila bayanta. Shine sai yace a ba karkashin baban akwai hadisi na Abdullahi dan Umar wanda ya gabata, wanda yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama raka'ataini ba'da al-isha'i. Ibn Umar yake cewa na sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan isha. Haka hadisin Aisha da take cewa yakan fito ya sallaci sallar isha da jama'a, bayan ya dawo gida tace kuma yakan yi raka'a biyu. Kaga wannan duka yana nuna mana sunna ratiba kenan, bayan sallar isha an sunnanta mana minafila raka'a biyu. Sannan sai yace wa hadisu Abdullahi ibn Mughaffal, da hadisin Abdullahi dan Mughaffal wanda hadisin ya gabata, manzon Allah yace bayna kulli adhanaini salatu, manzon Allah yace tsakanin dukkan kiran sallah da ta da ikama, manzon Allah yace akwai sallah ta nafila. Kaga ita ma isha kenan gabaninta akwai, in an yi kiran sallar isha kafin a ta da ikama, to mutum sai ya tashi ya yi nafila raka'a biyu. Sai dai ita wannan nafila raka'a biyu bata kai matsayin wanda ake yi raka'a biyu bayan sallar isha. An gane ko? Bata kai matsayin biyu na bayan isha, ita ma zaune take kenan da dindin kanta, bayan an yi kiran sallah mutum ya tashi ya raka'a biyu. Kaga wancan hadisi da ya gabata kenan a sallah ta magariba, shi ma in an yi kiran sallah ta magariba kafin a yi sallah mutum ya tashi ya yi. Saboda me yasa cai baina kulli azanaini, tsakanin dukkan kiran sallah da ta da ikama, al-azanu sani shine wato ikama. Manzo Allah yace salatun akwai sallah ta nafila. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alai kamar yanda ya gabata. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.